exclusive at coralvibes.com.
Aleri Yesu, shike kareni, kaonar Allah, shike bidani, yanabani chidesha, dare darana, yanabani salamarsa, nara iyaka, yanabani chidesha, dare darana, yanabani salamarsa, nara iyaka. You fill me with your blessings, Lord, from head to toe. You give me gift of spirit, yeah. Ay, 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 ay. Menene zana baka, yeah, masoina. Menene zana baka, yeah, daya figudia. Hale, hale, hallelujah. Hale, hale, hallelujah. Hale, 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 zanraira. Sana dake kursi domin kauna domin alkhairi domin jin kansa ne zuwa gare ni domin kauna domin alkhairi domin jin kansa ne zuwa gare ni. Shike kareni, kaonar Allah, shike bidani, yanabani chidesha, dare darana, yanabani salamasa, mara iyaka, yanabani chidesha, dare darana, yanabani salamasa, mara iyaka, ale, ale, ale.